الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 21 ga Ramadan هجرة 1446 ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2025 za mu shiga tafsirin suratu Zukhruf a yau insha Allah wannan sura tana cikin surorin da Allah ya saukar da su ga Annabi Muhammad tun yana zama a garin Makka na ka surorin da Allah ya saukar da su ga Annabi a lokacin yana Makka surori ne waɗanda suke tabbatar da gaskiyan Al-Qur'ani saboda wannan lokaci ana zargin manzon Allah ƙarya yayi ma Allah abinda Larabawa suke gani Annabi ƙarya ne ya shirya ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka Allah ya saukar da waɗannan surori don ya kawar da shakka cewa Al-Qur'ani daga wurinsa ne da kuma kowace sura da abin da tafi mai da hankali a kai to wannan suran ta mai da hankali a kan Allahn ƙaddara shi ne abin da yake karantar da mu don farkon sura ɗin me Allah maɗaukaki ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين
الله سبحانه وتعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين من دقي من أقبات دبياني مثالي كما القرآني إنك قا wawun ya zo a farkon magana ya aksaru ma yusta'malu fil qasami galibi rantsuwa ake nufi saboda ka Allah yana rantsuwa da alqur'ani yakan rantsa da abu saboda ya bayyana darajarsa saboda ka nan da Allah ya ce wal kitabi ma'anarta ina rantsuwa da littafi wannan littafi sai Allah ya ce almubin mai bayani yana iya ɗaukar ma'anar almubinu ma'ana muzhirun lil haqqi wanda yake fito da gaskiya a fili ko kuma ya ɗauki ma'anar albayyinu alqur'ani wanda bai buƙatar balarabe sai an mar fassara shi balarabe bai buƙatar sai an masa fassara da ya ji ya gane da ka ji ka gane shi ne ake nufi da almubin ko kuma almubinu ya ɗauki ma'anar الموضح للحق القرآن مفيّة الأمر إن قرر li kulli ma yahtaju an-nasu ilai duk abinda mutane suke bukata akwai shacin alqur'ani shi yasa aka ce al-mubin shi yake bayyana duk wani abin da kake nema sai dai idan ilimin ka bai kai ka gane ba to kaga Allah ya yi rantsuwa da littafi saboda me saboda ya tabbatar da alqur'ani daga wurin sa ne sai yace a gaba
Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun
Inna ja'alnahu qur'anan lalle mun sanya shi alqur'ani abin karatu ne arabiyyan na larabci wannan magana ce da mutanen makka yan uwan manzon Allah Allah ya saukar da alqur'ani ya sa alqur'ani ya zama abin karatu larabci saboda me la'allakum ta'qiluna saboda ku hankalta an yi magana da harshenka da yarenka ka fahimci me ake faɗa kaga saura kawai kai amfani da hankalinka to wannan sauki ne da Allah ya musu sai ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladayna
wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim
to sai Allah ya tabbatar da alqur'ani ba kariya bace manzon Allah ya tsara wa innahu fi ummil kitabi shi alqur'ani yana uwar littafi yana cikin uwar littafi wannan uwar littafin yana ina Allah ya ce ladaina yana wajen mu kaga uwar littafin tana yana can wajen Allah to sai Allah ya siffanta shi da la'aliyun hakimun shi kansa alqur'ani mai daukaka ne alqur'ani mai cike da hikima ne to wannan ya zo da wani sabon ilimi ga larabawa wanda su ba sani ba kaga Allah yana tabbatar da alqur'ani daga wurin sa yake baya ga hakan ma Allah ya ce yana ma cikin uwar littafi to kaga yafi karfin a ce annabi Muhammad shi ya kirkiro shi ba kirkiran mutum bane idan aka ce yana cikin uwar littafi don haka wannan aya ya zama tana bukatar kaman sanin abubuwa guda uku mun gabatar da irin wannan bayanin a tafsirin suratul nahli dalili wato yanda Allah ya saukar da alqur'ani wannan sura tana tabbatar mana matakai da alqur'ani ya samu matakai da alqur'ani ya samu kuma an samu wannan bayani daga Abdullah ibn Abbas sahabin annabi Muhammad Abdullah ibn Abbas hadisin sa yana kitabul musannaf akwai inda ya ware kitabu fada'il qur'an hadisi na 411 Abdullah ibn Abbas yake bayani tunda Abdullah ibn Abbas sahabin annabi Muhammad ne kuma mun sani ya fi mu sanin alqur'ani saboda haka yasa bayanin sa yana da muhimmanci Abdullah ibn Abbas yace nazala alqur'anu jumlatan min as-sama'il ulya kaga asalin inda alqur'ani yake shine me yana lauhil mahfuz lauhil mahfuz shi yake nufi da lauhul qadar allon qaddara asali kamar yadda Allah ya faɗa mana innahu fi ummil kitabi alqur'ani yana cikin lauhil mahfuz to sai Abdullah ibn Abbas yace sai aka dauko da shi gaba ɗayan sa aka dauko shi jumlatan min as-sama'il ulya kaga Abdullah ibn Abbas ya tabbatar mana inda alqur'ani yake yana sama ta koli sama ta koli wanda babu wata sama sama da ita kaga kenan sama ta bakwai ai in ka dubi abinda Allah ya faɗa wannan ayar inda ladaina yace ummul kitabi ladaina uwar littafi tana wurin kaga kenan ashe ba za ka nemi lawil mahfuz anan kasa ba lawil mahfuz yana sama ta bakwai to sai Allah ya sa aka dauko alqur'ani daga sama ta bakwai ila sama'i duniya aka kawo sama ta kusa daga sama ta bakwai aka saukar da alqur'ani aka dauko shi daga lawil mahfuz aka kawo shi sama ta daya kar ka dauka kuma wayan dauke saboda haka babu saura a can a shi wannan alqur'ani a rubuce yake a can saboda haka sai aka rubu aka sake rubutawa sai aka kawo sama ta daya shine sai Abdullah ibn Abbas yace fa kana Allah idza arada an yudisa shay'an adasa to alqur'anin nan da aka aje a sama ta daya shine fa idan Allah ya yi nufin zai saukar da wani sai saukar da shi yana saukar da shi kadan kadan har aka gama saukar da shi ga manzon Allah a shekara 23 zuwa 25 to wannan ma yana kitabul musaddar na al-Imam al-Hakim kamar yadda za ka gansa kitabul musannaf shine hadisi na 2936 riwaya ta al-Imam al-Hakim Abdullah ibn Abbas yace fusila al-Qur'an min adh-dhikri an ciro al-Qur'ani daga adh-dhikru fawudi'a fi baitul izza sai aka aje shi a wani guri sunan ɗakin baitul izza fi sama'i dunya wanda yana sama ta kusa fa ja'ala jibrilu daga lokacin sai mala'ika jibrilu ya kasance yunazziluhu 'ala an-nabi yana sassaukar da shi ga annabi muhammad wa yurattiluhu tartila yana saukar da shi ga annabi kadan 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 to wannan maganar babu shakka inda zaka dubi duk wani littafin tafsiri haka nan bayanin malaman masana alqur'ani yana nuna cewa abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan magana babu shakka illa dai kawai magana ta zo da lafuzza daban-daban akwai lafazin da yake cewa nazala alqur'anu daf'atan wahida ila sama'id dunya lokaci daya Allah ya saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai daga lawil mahfuz ya kawo shi sama ta kusa a lokaci daya kai fa wudi'a fi baitul izza sai aka aje shi a wannan daki dakin yana sama ta daya shi ake nufi da baitul izza sunan gurin kenan thumma unzila ila al-ardi nujuman wannan wata riwaya ce Abdullahi ibn Abbas yace sai ana sassaukar da shi nan doron kasa da kadan da kadan wannan riwaya tana al-musnad kuma ibn hajar ya kawo riwayoyin na cikin fathul bari da mujallal 8 shafin 620 yace duka sun inganta daga Abdullahi ibn Abbas saboda haka ya tabbata Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan ko da dai bamu samu hadisi kai tsaye daga manzon Allah ba amma ai wannan ayat ta tabbatar maka ba ma sai an samu hadisi ba tunda Allah ya ce shi alqur'ani yana ummul kitabi kaga ya tabbatar da asalin inda alqur'ani ya fito daga lauhil mahfuz ne don haka duk wani malamin sunna zaka je ka tabbatar da wannan bayani gaskiya ne kamar misali ibnu taymiya al-litafi majmu'u fatawa mujallal 12 shafin 126 yace ma ja'a an ibni abbas bayanin da aka samu daga abdullahi ibn abbas karka dauka shi kadai ne yace ghairihi akwai wasu malaman farko da aka samu irin wannan bayani daga wurin su minas salaf musamman inda ake fassara inna anzalnahu fi lailatul qadri inda zaka dubi fassaran wannan ayar to zaka ga bayanin da salaf suke yi annahu anzalahu ila baitul izza fi sama'id dunya cewar inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a lailatul qadri an saukar da me alqur'ani daga ina daga ummul kitabi zuwa ina zuwa baitul izza fi sama'id dunya a wani dare sai ibn taymiya yace lailatul qadri tunda kaji Allah yace inna anzalnahu gaba daya shi kenan saboda haka Abdullahi ibn Abbas ya ce gaba ɗaya alqur'ani ya saukar da shi daga lauhil mahfuz ya kawo wani ɗaki da ke sama ta ɗaya shine baitul izza gaba ɗaya a dare guda to wannan daren ba ƙaramin albarka ne da shi ba saboda haka yasa Allah ya saukar da wannan sura suratul qadri kaga ba wai ana nufin saukan alqur'ani daga sama ta ɗaya zuwa ga manzon Allah ba wannan ya ɗauki shekaru ana yi yaushe ne ake maganar saukar da alqur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza wannan Allah ya yi shi daf'atan wahida saboda haka yasa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a lailatul qadri to sai ibn taymiya ya ce thumma anzalahu ba'da zalika munajjaman mufarraqa to daga nan sai Allah yana sassaukar da kadan kadan ga manzon Allah ana rarraba bi hasabil hawadisi ba za a saukar da aya ba sai wani abu ya auku in ya auku sai a dauko ayan sai a kawo an riga an sani abin zai auku ana jiran ya auku sai a dauko ayan a kawo ma annabi muhammad sai ce wala yunafi annahu maktubun fi lawhil mahfuz qabla zalika to karka dauka a can lauhin mafuzu din ba a rubuce yake ba, a rubuce yake, me yasa saboda a suratul buruj, bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuzin. Kaga ya nuna alqur'ani Allah ya tsare shi yana rubuce a lauhin mahfuz, kar ka dauka can din ma ba rubuta akai ba. Sannan kuma Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Kaga aka ce fi kitabin, kaga a rubuce yake kenan, la yamassuhu illa almutahharun. Sannan sai ka wannan misali kuma kalla innaha tazkira faman sha'a dhakarahu fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara. Sai Allah ya ce bi aidi safara kiramin barara. Kaga mala'iku suke rubutawa saboda haka alqur'ani a rubuce yake. Sai ya ce fa inna kaunahu maktuban fi lawhil mahfuz, cewar alqur'ani a rubuce yake a lawhil mahfuz, sannan kuma fi suhufin mutahhara bi aidil mala'ika, wadanda mala'iku wadanda suka yi kofin alqur'ani zuwa baitul izza, su ne Allah yake magana a kansu, bi aidi safara kiramin barara, wato mala'iku ne masu karimci masu gaskiya wadanda ba za su yi ƙarin komi ga littafin Allah ba. So kaga ya nuna cewar mala'iku suka rubuta wannan alqur'ani daga can baitul izza. Sai ce to karka dauka kuma la yunafi an yakuna jibril nazala bihi min Allah sawa'un katabahu Allah qabla an yusalla bihi jibril aw ba'da zalika, wannan daraja ce da Allah ya ba mu alqur'ani, amma da Allah ya tashi saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad misali duk sa'idin za a saukar da wani abu, to sai Allah ya karanta, mala'ika jibril ya karanta, sannan annabi Muhammad ya karanta. Gashi dama an gama komi, alqur'ani yana lawil mahfuz, an riga an saukar da shi zuwa ga baitul izza, ana jiran abu ya auku kafin a saukar, to amma idan abin ya auku ba wai kawai mala'ika zai tafi dauko aya bane ya dawo, a'a Allah zai karanta aya, ce jibrilu ce na'am to ga wannan aya, sai ya karanta, sai mala'ika jibril ya ji, saboda haka sai ya dauko, sai ya sauko da shi ga manzon Allah. Wannan shine abin da shi Ibn Taymiyyah yake tabbatarwa. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت الإزة جملة واحدة كاغا أن ربوچي شي أكا سوكر دشي زوا غا بيت الإزة دغا لوح المحفوظ أن سوكر في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله كافم ما أسوكر ده القرآن كسانچيور ملائكة جبريل يا ريغا يا سانشي والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون. Saboda karka dauka sai abu ya auku sannan Allah yake sani, Allah ya san abin da ya auku da wanda zai auku da wanda bai auku ba. Law kana kaifa kana yakun, da abin da ya auku da abin da bai auku ba, da abin da inda zai auku nan gaba ga yanda zai auku, duka Allah ya sani. Saboda ka ba wai sai an rubuta shi ba, alqur'ani sananne ne a gurin Allah. Allah subhanahu wataala qad qaddara maqadira al-khalaiqi wa kataba amal al-ibad qabla an ya'maluha, lawhil mahfuz allo ne da Allah ya rubuta kaddaran da yayi mutum dan adam, saboda ka duk abin da aka kaddara ma duniya akwai a ciki, komi ne ne halittun Allah gaba daya, har ayyukan mu an riga an rubuta, ranar kaza zaka fita zaka je gona zaka yi kaza ka dawo, ranar kaza zaka hau mota ka je, duka rubuce ki, wallahi abin yana aukuwa inda Allah ya tsara, saboda ka kudaran Allah ta fi komai, sai dai mu gaskanta Allah kul, sai dai shi Allah yana da hikimarsa, Allah yana da hikima, saboda ka duk abin da ya hukunta ko da kai a gare ka abin bai maka ba, to shi a wurin Allah akwai hikima, kuma da za a mamaki bayani da za ka gamsu, saboda ka yasa shi Allah ba a danganta zalunci gare shi. To in ka dubi bayanin Ibn Usaymin da yayi sharhul arba'in an-nawawiyya, akwai sharhu arba'in hadis na Ibn Usaymin a shafin 351, yace innahu maktubun fi lawhil mahfuz, da farko Allah ya tabbatar mana wannan ayar alqur'ani a rubuce yake a lawhil mahfuz, wala mani min zalika, wannan yace to kuma karin ma kai shakka wannan haka yake, walakin Allah ta'ala inda inzalihi ila Muhammad, amma duk wannan bayani da ake bayani ne da yake nuna maka darajan alqur'ani, kar ka dauka yanda aka saukar da shi ne yace idan Allah zai saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad na daya ya takallamu bihi Allah sai ya karanta misali idan Allah zai saukar da Fatiha ga manzon Allah ba wai zai ce ma Jibril je ka debo Fatiha da aka rubuta a lauhin mahfuz a'a Allah da kansa zai karanta Fatiha ga mala'ika Jibril sannan wayulqihi ila Jibril yana karantawa zai jefa karatun ga mala'ika Jibril wannan shine wahayi mala'ika Jibrilu zai saukar da wannan karatun ga manzon Allah to wannan shine qaulus salaf wa ahli sunna fil qur'an ijma'an inda kana neman fahimtar ahli sunna game da alqur'ani to wannan shine bayani to abu na farko kenan sannan abu na biyu wannan ayat tana nuna darajar alqur'ani a wurin Allah alqur'ani yana da darajar ba da wasa ba ai kaji sai da Allah ya rantsuwa ce da Allah ya rantsuwa ya ce wal kitabul mubin sannan ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin shifa'ul 'ali akwai littafin sa da ake cewa shifa'ul 'ali shafi na 89 yace wannan yasa duk mutumin da bai yarda da Allahun kaddara ba wannan mutumin kafiri ne kar ma kai shakka dole ne musulmi ya da akwai abin da ake kiran salohil mahfuz saboda Allah ya bayyana shi a cikin alqur'ani al-iman bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyama me amfanin lauhil mahfuz ai ana kiran shi Allah shine Allahu Allah an rubuta abubuwan da Allah ya riga ya sani wato duk abin da ya shiga ilimin Allah wanda ya kaddarci halitta daga ranar da aka fara rubutun har tashin kiyama ila yawmil kiyama to sai da Allah ya rubuce shi a wannan allo kamar da ka san idan mutum zai yi gini to yakan dan zana ya tsara to tuntuni Allah haka ya tsara abinsa Allah ya riga ya rubuta ga abin da zan yi ga abin da zan yi har zuwa tashin kiyama sai ibnul qayyim ya ce wa huwa alkitabul ladhi kataba fihi Allahu maqadir al-khalqi idan kana kaji ana cewa littafin kaddara to ai lauhin mahfuz ne yakan zo da sunaye daban-daban yakan zo da ma'ana daban-daban amma a takaice idan aka ce ma lauhin mahfuz to ana nufin alkitabul ladhi fihi قدر الله المقادير قبل ان يخلقهم الله يا قدر هل توكا فين يهلكس سي يربوتا وهو مستودع مشيئته عز وجل اذا كتي مي اكن في اللوح المحفوظ سي كتي ورن اجي نوفين الله نجي ابن القيم الجوزيه ورن ادنر نوفين الله الله ينا ده نوفي ا انا الله يا ادنا منفوفينسا شينا اللوح المحفوظ saboda ka wanda duk ya iya isa ga lauhin mahfuz zai ga manufofin Allah abubuwan da Allah ya yi nufin zai yi tun daga farkon rana har zuwa ƙarshe ranar da aka fara rubutawa wata to sai dai taqdirun amul likulli ma huwa kanu la yumil qiyama wannan shine asali kaddara ta farko da Allah ya yi makomai to shine sai Ibn Qayyim ya ce ajma as-sahaba wa tabi'una wa jami'u ahli sunna duk sahabban annabi Muhammad duk tabi'ai duk malaman sunna sun yarda da wannan bayani saboda ka duk mutumin da bai yarda Allah ya kaddara abubuwa kafin ya yi su ba akwai abin da Allah ya halitta wanda ake kira lawil mahfuz idan mutum bai yarda da shi ba wallahi ba ma musulmi bane Allah ka tare mana imani idan aka ce Allah da ji ka fahimci ma'anarsa shi yasa ake cewa Allahul mahfuz ko a ce lauhul qadari Allahun qaddara Allahun qaddara Allahun da Allah ya rubuta abubuwan da ya qaddara idan aka ce lauhul mahfuz Allahu sahifa ariba min safaihi al-khashafi asali idan aka ce Allah kai ka san sassakan sa akai daga jikin bishiya ko wani kututture aka sassaka aka fitar da Allah to ko kuma kamar da mutanen da suke amfani da kafada kafadan dabba shi yasa kana cewa allon kafada saboda kafadar an maida ita kaman allo ana rubutu akan ta to mutanen da suna yi kafin a ci gaba ka samu sassaka alluna kafin a ci gaba ka samu takaddu ai ta rubutu to shine idza kutiba alaiha summiyat lawhan ai allo shine abinda aka sassaka aka yi rubutu akai wannan shine allo to wannan abu a fili yake haka din ne kuma haka din ne don haka in ka dubi lisan dal arab juz'i na bishafin 584 ko litafal larabci haka da ga gani idan aka ce allahul mafuz anan allan da an yi rubutu akai to kuma haka din ne da ibn al-qayyim rafiya al-litafin at-tibyan fi aqsamil qur'an a shafi na 62 yace inna shayatin la yumkinuhum tanazzul bihi aljani ba zai iya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad ba ba zai yi ba li anna mahallahu mahfuz me yasa ba zai iya ba shi yasa aka kira shi mahfuz Allah ya ce fi lauhin mahfuz yana ga wani allo da tsaka tsare wannan tsaron da Allah ya samu shi yasa shedani ba zai taba isa gare shi ba aljani ba zai isa gare shi ba iblis ba zai isa gare shi ba ba za su taba yawa li'anna mahallahu mahfuzun an yasilu ilai yace saboda gurin da Allah ya aje lauhul mahfuz gurin shi kansa an tsare wa huwa fi nafsihi mahfuzun sannan shi kansa Allah an tsare shi an ya kadira shaytanu ala ziyadati fi wa nuqsan saboda ka babu wani kafirin shaydani babu wani aljanni da zai iya kara komai a wannan gurin ko ya rage to amma abin da kawai bai inganta ba saboda la shakka akwai lauhin mahfuz kuma duk mutumin da bai yarda da shi ba imaninsa bai tabbata ba saboda yana karkashin imani da yana karkashin arkanul iman bil qadari dole sai ka yarda da lauhin mahfuz saboda nan ne Allah ya rubuta kaddarori to amma banda wannan ba mu samu wani bayani daga Allah ko daga Annabi Muhammad ingantaccen bayani game da siffansa da girmansa amma za ka rika ganin hadisai kuma duk inda ka ga wani hadisi ka ce ba gaskiya ba ne kar misali akwai riwayar al-imamu tabarani inna allaha khalaqa lawhan mahfuzan wai annabi ya ce Allah ya halicci lawhul mahfuz qalamuhu nurun alqalamin da aka yi rubutu da shi haske ne wa kitabuhu nurun littafin da aka rubuta kaddaran ma a kai shi ma haske ne to gashi dai magana ta kama hankali amma ko bace inganta ba yana ga ifil jami hadisi 1608 Allah bai gaya mana ga yanda siffar lauhul mahfuz yake ba kuma annabi Muhammad ma bai taɓa faɗa ba amma ya gaya mana akwai shi kuma dole mu gaskanta saboda duk mutumin ne ya ƙaryata magana ɗaya ta manzon Allah kamar ya ƙaryata baki ɗaya maganganunsa ne to kuma akwai inda aka samu maganar da tana da asali daga sahabbai da tabi'ai amma dai ba ta da hujja ta gefen alqur'ani wanne ne kenan shine game da tsawon wannan lauhul mahfuz din ko tsawon alqalami ana cewa tafiyar shekara 500 ne fadinsa kuma tafiyar shekara 80 ne shi lauhul mahfuz kaga kenan yana da girman gaske to wannan ya samu riwayar Abdullah ibn Abbas mawqufan an samu riwaya mawqufan alai ba wai ya danganta bayanin ga manzon Allah bane amma dai ga malaman hadisi akwai wanda suke ganin akwai yiwuwar ingancin wannan bayanin na Abdullah ibn Abbas tabbas Abdullah ibn Abbas ya faɗa amma tunda ba shi da bai bayyana inda ya samu maganar ba kaga ba dole bane ka gaskanta to kuma al-Imam al-Baghawi ya kawo shi a tafsirin sa zaka gani ma a al-Bidayah wa Nihaya na Ibn Kathir ya da yake ya fara littafin sa da bayanai ire-iren waɗannan yayi magana a farkon littafin sa game da lauhul mahfuz yana shafi na 26 haka kuma in ka dubi tafsirin sa Ibn Kathir na suratul buruj ayar karshe bal huwa qur'anun majidun fi lauhul mahfuz sai ya kawo bayanin Abdullah ibn Abbas yace wallahu shi wannan allon طوله ما بين السماء والارض tsawansa ya kai tazarar da take tsakanin sama da ƙasa tsawansa sai ce wa arduhu fadil lawhil mahfuz kuma fa ma bainal mashriqi wal maghribi ya kama tsakanin gabas da yamma wa kalamuhu ma'qudun bil arshi wa asluhu fi hijr malakin asali al lawhil mahfuz yana hade da al arshin Allah yana hade da al arshin Allah sannan kuma kasan lauhil mahfuz yana kan cinyar wani mala'ika ne to wannan abin da yasa wasu malaman suke karban sa ayin ka dubi abin da Allah ya faɗa a farkon surar nan yace wa innahu fi ummil kitabi ladaina shi lau shi alqur'ani yana uwar littafi sai Allah yace ladaina a wajen mu to kuma Abdullah ibn Abbas yace lauhil mahfuz yana hade da al'arshin Allah kaga wannan ya dace to sannan akwai bayanin da aka samu daga Anas bin Malik wanda shi ma yake kama da wannan ba su kadai ba wa gairu min salaf akwai malaman salaf da yawa wadanda suke tabbatar da wato girman lauhil mahfuz kuma malaman sunna suna karba don haka ba laifi bane la shakka lauhil mahfuz halittar Allah ce mai girma amma Allah bai bayanin ta ba da kuma bayyana mana wurin da take ba illa da ya ce ladaina saboda haka lauhil mahfuz mun tabbata sama ne ba kasa bane meye fadin sa meye tsawon sa wannan an samu bayani ne na sahabbai duk da cewa babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah to sai abu na karshe game da wannan ayar Allah ya tabbatar mana lauhil mahfuz yana da sunaye da yawa kaga anan maimakon Allah ya kira shi lauhil mahfuz sai Allah ya ce masa ummul kitab kuma wannan suna da Allah ya bashi ba nan kadai bane a suratul ra'd aya ta 39 nan ma Allah ya kira shi da ummul kitab yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so sai ya ce amma a wajensa akwai uwar littafi to wannan sai ya bayyana cewar ita kaddara tana da matakai guda biyu abinda Allah ya rubuta a wancan littafin lauhil mahfuz wannan ba a goge shi ai kaga ya ce wa indahu kitabu ummul kitab a wurin Allah akwai uwar littafi kamar da yace a nan wa innahu fi ummil kitabi ladaina da kuma indahu duk yana nuna ina ne lauhil mahfuz yake na wurin Allah amma Allah ya kira shi ummul kitab to in ka dubi tafsirin Ibn Usaymin ga wannan ayar yana suratu Zukhruf yana shafi na 43 yace wa ammal kutub allati ja'at bihi al malaika wannan ya nuna cewar baya ga cewar Allah ya rubuta duk abin da zai samu dan adam duk abin da Allah ya kaddara ya rubuta shi a lauhil mahfuz to ka san mala'iku kuma suna zuwa su ɗebo mala'iku za su rubuta kamar misali lokacin da aka gama suran ta halittar mutum a mahaifa mala'ika zai tambayi Allah me kaza Allah zai gaya mishi Allah zai gaya wa mala'ika din to wannan abin da Allah ke gaya wa mala'ika yakan ba da ilimi wanda yake ta'allaka da sharadi wa fa fiha taghyir wa tabdil saboda haka za a iya canza shi za a iya kawar da shi kamar misali Allah zai ce wa mala'ika Jibril ka rubuta mar zai yi shekara 40 amma in ya sada zumunci za mu kai 60 kaga zaka ce to Allah bai san zai sa zumuncin ba wancan na lauhil mahfuz yana nan rubuce ai shi yasa ka je ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu Allah yana goge kaddarar da yaso ya tabbatar da kaddaran da yaso amma dai indahu ummul kitab a wurinsa akwai asalin uwar littafi kaga wanda abinda ke cikin uwar littafi ba ya canzawa amma duk wani ilimin da Allah ya sanar da mala'iku game da gaibi Allah yakan mai sharadi saboda rahamar da ya shirya ma duniya saboda rahamar da Allah ya shirya ma duniya kuma wannan bayanin Ibn Usaymin ya dace da bayanin Ibn Taymiyya wanda shi za ta gani a Majmu'u Fatawa mujallar na 8540 yake cewa misali arziki kala biyu ne na daya ma alimahullahu annahu yarzuquhu Allah ya riga ya sani zai ba ma wannan arziki fa haza la tatya la yataghayyar tunda yana rubuce a lauhin mahfuz an riga an rubuta za a ba ma wani arziki to wanda ba zai canza ba sai ce na biyu fa ranar da ake halittar dan adam a mahaifa ma katabahu wa a'lamu bihi almalaika malaika yake cewa to shi wannan jinjiri da zamu suranta halittar sa me arzikin sa to Allah yana iya bayar da abubuwa masu sharadi kuma haka malaikan zai rubuta shine sai malamin yace fa hadha yazidu wa yanqusu saboda haka zaka samu abinda aka kaddara ma jinjiri yana mahaifa yana iya canzawa kaddaran da aka bayyana a ce wani zai yi arziki to yana iya canzawa shi yasa yace fa hadha yazidu wa yanqusu bihasabil asbabi me ke sa ya canza gurgurdan sababi fa innal abda ya'muru Allahul malaika an taktuba lahu rizqan Allah zai gaya wa mala'iku ku rubuta wannan mutumin zai samu arziki amma sharadi in wasala rahimuhu in ya sada zumunci zadahu Allahu ala zalika to bayan ma kun kara mar arziki ku kara mai tsawon rai to kaga Allah ya bada sharadi game da ilimin da yake sanar da mala'iku wanda ake rubuta ma dan adam to wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah babu shakka misali akwai hadisin da mun karanta a baya man sarrahu an yubsata lahu rizquhu duk wanda ke son a shimfida mar arziki ko a ƙara fadada masa shi yasa annabi yace yubsata lahu fi rizqihi dama can an rubuta maka arzikin amma kana son Allah ya ƙara fadada wannan arzikin wa yunsa lahu fi asarihi idan kana son a ƙara jinkirta maka a ƙara jinkirta maka game da shekarun da Allah ya baka kaga kenan ya nuna Allah yana iya ƙara maka shekaru Allah yana iya ƙara maka arziki wanda mala'ika ya rubuta a canza sai manzo Allah yake fali yasir rahimu to wannan yake nuna kaddaran Allah guda biyu ne to wadanda ba san haka ba shine idan an ce musu addu'a tana maganin kaddara sai su ringa shakka saboda ba san asali bayanin da ya tabbata daga Allah da kuma manzon Allah ba in aka ce kaddara ai Allah shi ya yi bayanin ta wannan kuma aya ce ta alqur'ani suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab kaga ayar alqur'ani ce shi kuma manzon Allah ya ce addu'a tana canza kaddara tunda manzon Allah ya faɗa kai baka san gaibi ba annabi Muhammad shine Allah ya sanar da shi to abinda manzon Allah ya faɗa shi zaka dauka idan hankalinka bai kai ba sai ka ce Allah ya bar wa kansa sai amma kada mu kare ta manzon Allah to kaga anan Allah ya kira shi ummul kitab sannan kuma kar mu manta suratul waqi'a Allah ya kira lauhul mahfuz da cewa kitabun maknun innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin lalle shi alqur'ani abin karatu ne mai karanci yana cikin wani littafi da Allah ya tsare ya koyi to kaga wannan sunan sa kenan na biyu kitabun maknun saboda haka ana kiran shi alkitabul maknun lauhul mahfuz na uku fa Allah ya kira shi alimamul mubin wannan ya zo ne a suratu yasin alimamul mubin saboda shine jagoran komai kafin a yi komai sai da aka yi lauhul mahfuz aka rubuta abin da za a yi shi yasa sai Allah ya kira shi alimam inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum sai Allah yace wa kullu shay'in ahsaynahu dukkan komai mun kiyaye shi mun rubuta fi imamin mubin kaje da kira lauhul mahfuz anan sai na hudu ana kiran shi az-zikru Allah yana kiran shi az-zikru saboda duk wani abin da aka ambata a bayan shi shine na fadi daka gani a suratul anbiya aya ta 105 wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri kaga kenan rubutun da Allah ya guda biyu ne na farko yayi rubutu a cikin az-zikru me az-zikru lauhul mahfuz na biyu aka ciro ilimi daga lauhul mahfuz aka rubuta littafai aka bawa manzanni so kaga wurare guda biyu Allah ya rubuta ya rubuta alawhil mahfuz ya rubuta alittafan da aka bawa manzanni domin da aka ce az-zaburi annahu al-maktub wa laqad katabna fiz-zaburi min ba'di az-zikri wato Allah yana nufin min ba'di lawhil mahfuz bayan mun rubuta alawhil mahfuz mun sake rubuta alittafan da muka bawa manzanni me Allah ya rubuta anna al-ardha yarisuha ibadiy as-salihun duniyan nan bayan Allah na kware su za su gaje ta Allah ka samu ne dai ka dubi shifaul ali bayanin ibnu qayyim jawziya shafi na 84 yace abinda Allah yake cewa katabna fil kitabil mazburi wal muradu al kutub al munazzala duk littafin da Allah ya saukar su yake nufi da fi kitabin fi zaburi yana nufin duk littafin da Allah ya saukar saboda haka kamar at-taura wa nahwiha sai Allah ya ce min ba'di zikiri ibnu al-qayyim ya ce abinda Allah yake cewa katabnahu fil kutubil munazzala ba'da ma katabna fil kutubi sabiqi wa huwa al-lawhul mahfuz kaga kenan al-lawhul mahfuz shine Allah ya kira shi az-zikru kuma ya zubta bayanin sa a fili to sannan nabiyar Allah ya kira shi al-kitabu kawai saboda inda akwai wani littafi a duniya to littafin farko shine lawhul mahfuz saboda haka Allah ya kira shi da wannan kuma dalilan wannan suna da dimbin yawa inda Allah ya kira lawhul mahfuz da al-kitab kamar misali a suratul hajj aya ta 70 alam ya'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir ashe alam ta'lam ashe baka sani ba Allah ya san abin da ke sama da ƙasa sai shi inna zalika fi kitabin ai wannan yana cikin littafi kaga sai aka kira lawhul mahfuz da suna al-kitab ai bayanin wannan yana cikin littafi Allah ya san komai ya ma rubuta to karka yi mamaki sai Allah ya ce inna zalika 'ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah shine ibnu qayyim ya ce fa ma katabahu Allah abinda Allah ya rubuta wa asbathahu indahu ya riga ya tabbatar da shi kana fi ilmihi qabla an yaktubahu ai kaga da can yana ilimin Allah kafin ya rubuta idan aka ce ka kai ga rubutu ai kaga kenan abin ya riga ya tabbata ilimin ka sannan ka rubuta saboda haka shi Allah yana cewa ba ma Allah ya sani ba ya ma rubuta saboda haka duk abin da Allah ya rubuta a cikin lawhul mahfuz ya riga ya san abin kuma ya kaddara yanda abin zai auku saboda haka karkai mamaki da aka ce Allah ya san komai ya san gaba ya san baya babu abin da Allah bai iya ba sai ce summa katabahu kama fi ilmihi sai da Allah ya san da abu kafin ya rubuta da ya tashi rubuta ya rubuta gwargwadon yanda iliminsa ya tabbatar summa wujida kama katabahu sannan sai abin yana ta aukuwa kamar yanda Allah ya rubuta to wannan zaka gani bayanin malaman sunna duka haka yazo kuma in ka dubi ma muhawarar da ta auku tsakanin Annabi Musa da kuma Fir'auna sanda Allah ya bada labari a suratu Taha aya ta 51 zuwa 52 qala fir'auna yake cewa fa ma balul qurunil ula ina labarin karnoni na farko da suka yi zamunna suka wuce kafin zuwa mu ina labarin su qala sai Annabi Musa ya bashi amsa ilmuha inda rabbi fi kitabin ilimin duk abin da ya wuce duk mutanen da suka yi zamani a doron ƙasa iliminsu yana wurin Allah sai Annabi Musa ya ce yana ma cikin littafi kaga sai ya kira lawhul mahfuz da suna kitabin fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa to saboda haka babu shakka lawhul mahfuz ya samu bayanai daban-daban a cikin alqur'ani saboda girmansa shi yasa Allah ya bashi sunaye da yawa kamar yanda ya bashi ummul kitabi a nan to in ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da bayani yace kataballahu maqadiral khalaiqi wato Allah ya rubuta kaddaran halittu da zai yi Allah ya riga ya rubuta qabla an yakhluqa as-samawati wal arda kafin Allah ya halicci sammai da kasa bi 50,000 sana da shekara 50,000 to kaga manzon Allah ya karkare mana bayani annabi ya tabbatar da lauhul mahfuz ya tabbatar Allah shi ya rubuta kuma yaushe ne aka rubuta lauhul mahfuz annabi ya ce kafin a halicci sammai da kasa kafin a fara halittan sai da aka samu shekara 50,000 an gama rubuta komai ba a fara ba sai da gama rubuta komai aka samu shekara 50,000 sannan Allah ya fara Allah ya ce wa arshuhu alal mai musan Allah ya ce kuma al arshin sa yana kan ruwa kaga ya gwada cewa Allah yana nan da zatin sa kafin halittar samai da kasa kuma Allah bai halicci samai da kasa ba sai da ya tsara kaddara wannan littafin kaddara shine wanda manzon Allah ke mana bayani akai to ba hadisi daya ba akwai hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna Ali ya bada labari yace kunna fi janazatin fi baqi'il garqadi akwai mutuwar da aka yi mutuwar makabartan al-baqi' ta Madina muna zazzaune fa atana rasulullah sai ga manzon Allah ya iso gare mu annabi ya taho ana tonan kabari kaga manzon Allah yakan halarci makabartan kafin a kawo gawa saboda kaga manzon Allah yakan halarci wajen tonan kabari ya samu hadisi daban-daban to annabi da ya taho fa qa'ada sai ya zauna to tunda annabi ya zauna wa qa'adna hawlahu ma sai muka zauna kewaye da shi kaga ya gwada cewa akan zauna a makabarta ai ba laifi bane indai ba kan kabari ka zauna ba annabi ya zauna a gefen kabarin sahabbai suka kewaye annabi suka zazzauna wa ma'ahu miqsara fa nakasa sayyidina Ali yace manzon Allah yana rike da wata isanda a hannunsa sai annabi ya sunkuyar da kai shine nakasa bi ma'ana khafada ra'sahu annabi sai ya sunkuyar da kai ya dade yayi shuru ala hay'atihim mahmum kamar annabi yana cikin damuwa kuma ai makabarta dama ba gurin hira bane manzon Allah da ya sunkuyar da kai shuru to sahabbai su ma hankalin su sai tashi suna kallon manzon Allah sai yana bubbuga wannan sandar a ƙasa yayi shuru su makala sai annabi ya daga kansa yace ma minkum min ahadin min nafsin manfusa babu wani daga cikin ku wanda ke da rai ya samu rai illa waqad kataba Allahu makanaha min aljannati wan nar tuntuni Allah ya rubuta mazaunin mutun a wuta da kuma aljanna wa illa waqad kutibat an riga an rubuta shaqiyya tababbe ne au sa'ida ko wanda zai tsira tuntuni Allah ya sani saboda ka dani da kai duka Allah ya samu komai Allah ka sa ta zama aljanna amin wannan hadisi yana sahih bukhari yana babu wa kana amrullahi qadaran maqdura inda Imam Bukhari ke fassara wannan aya wa kana amrullahi qadaran maqdura shine hadisi na 1362 Imam Bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban yana sahihu muslim babu kafiyati khalqil adami yaya aka halicci dan adam shine hadisi na 2647 saboda haka in ka dubi littafin al-aqidatu tahawiyya shafi na 26 al-imamu tahawi yace wa nu'minu billahi mu ahlus sunna mun yadda da wannan allon wal qalami da alqalamin da aka yi rubutu a jikin allon bi jami'i ma fihi qadru qima duk rubutun da aka yi akan wannan allo mun yadda gaskiya ne falawijta ma'al khalqu kulluhum da duniya za ta hadu ala shay'in katabahu Allahu fihi annahu ka'in Allah ya riga ya rubuta cewa abin nan zai tabbata a cikin lauhul mahfuz sai duniya ta hadu li yaj'aluhu ghayra ka'in akan cewa to za mu hana abin aukuwa Allah ya riga ya rubuta lauhul mahfuz kaza zai auku saboda ka da mutane da aljanu da dabbobi da waye sai akai taron dangi za a je a canza wannan abin da Allah ya rubuta al-imamu tahawi ya ce aqidan ahlus sunna lam yaqdiru alaihi ba za su iya ba duk duniya duk halittun Allah da za su hadu akan su canza abinda Allah ya rubuta cewar zai auku su ce kare auku wallahi ba za su iya ba sai ce walawjtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fi shi Allah bai rubuta min abu a cikin lawin mahfuz ba saboda haka sai yanzu aka samu mutane da aljan suka ce bari mu je sai mun ƙara wasu abubuwa da ya kamata a ƙara saboda ba a cika abubuwan ba yace li yat'aluhu ka'ina saboda ana son wani abu ya tabbata lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba saboda kai sa kaji manzon Allah yana cewa jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama alqalamin ya bushe tawaddarkan ya bushe alqalami an riga an daina rubutun an aje tawaddada aka rubutun ma ta bushe da me zaka goge ko ba dama ka iya isa gurin ba shi yasa Allah yace lauhin mahfuz allo ne wanda an tsare shi don haka yadda da wannan allon wajibi ne ga musulmi to sai abu na uku abu na hudu game da ita wannan ayan yanda ayar ta zo a karshe in ka lura da yanda Allah ya bayani yace la'aliyun hakimun lalle shi alqur'ani mai daukaka ne alqur'ani mai hikima ne to wannan yasa malamai suka ce ashe alqur'ani yana da daukakar sa shi kansa kaga Allah da ya saukar da shi mai daukaka ne amma ji yanda Allah ya sifanta alqur'ani Allah ya ce la'aliyun hakimun alqur'ani mai daukaka ne alqur'ani mai hikima ne to shine ibnu usaymin ya ce innal qur'ana alim bal aliyun ya tabbata cewa alqur'ani mai daukaka ne wa hadha yadullu saboda haka wannan ya nuna mana ala anna man tamassaka bi hadha alqur'an duk wanda ya rike alqur'ani riko hannu biyu falahu al-ulu zai samu daukaka a duniya wannan kuma gaskiya ne duk wanda ya rike alqur'ani riko mai kyau to Allah sai ya daukaka shi kuma in ka lura yace ai yayi kama da aya ta 35 ta suratu Muhammad inda Allah yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum Allah yana tare da ku kaga Allah yace wa antumul a'launa me yasa aka ce ku ne mafi daukaka saboda kuna tare da Allah to me yasa aka ce kana da daukaka saboda kana tare da alqur'ani fa naqulu shine sai ibnu usaymi yace to muna cewa alqur'anu aliyun alqur'ani mai daukaka ne wa man tamassaka bihi falahu al-ulu duk wanda ya riko da alqur'ani to zai samu daukaka to hatsarin shine duk wanda yayi watsi da alqur'ani zai samu kaskanta to babu shakka ko da dai Allah bai faɗa ba amma haka din ne sai yace ai in ka lura yace idan da zaka dubi tarihi shahidun hazal waqi zaka samu hujjar abinda Allah ya faɗa a wannan ayar lamma kanat al-ummatul islamiyya mutamassika bil islam lokacin annabi Muhammad yana da rai sahabbai suna rike da alqur'ani saboda haka zamanin manzon Allah duk inda aka dosa da yaki nasara ake saboda an yi riko da alqur'ani ga manzon Allah a doron kasa bayan annabi Muhammad ya rasu sahabbai suka yi riko da alqur'ani zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali yace lamma kanatil ummatul islamiyya mutamassika bil islam kana fil qulubi wadh-dhuhuri duk inda sahabbai suka tinkara sai kaga an samu daukaka an samu nasara a yaki wa malakat bihi masharikal ardi wa magharibaha saboda ka in ka dubi gabacin duniya musulmai sun kwace yammacin duniya musulmai sun kwace duk inda aka dosa babu wanda ya isa ya ja daga da musulmai sahabbai suna da rai musulunci ya isa China kaga dai tafiyar ba ta wasa ba a ce maka an hambare masarautu iri-iri wanda ke tsakanin Larabawa da China an kau da su saboda mai ƙarfin imani saboda riko da alqur'ani sai ce amma in ka dawo tarihi walamma taqa'asat wa takhazalat da aka wayi gari mutane sun yi watsi da alqur'ani suna ganin babu wata albarka da ke ciki ko ko albarkan ciki bai ishe su ba saboda jahilci وتنازعت اكواي غري مسلمي سن كوما جايييا وتباغضت اكواي غري مسلمي نا كيييا دجونا صار الامر بالعكس سي اكواي غري اكسن هكا اوبوزيت سي يتشانزا صار لها الذل اميمكم مسلمي سو سامو دوكاكا سي سوكا داوو غا كسكانشي تو wannan kaga farkon wannan suran Allah ya tabbatar mana albarkan alqur'ani ya tabbatar mana larabawa wannan alqur'ani da ake karanta muku ba Muhammad ne ya tsara shi ba mu muka aiko littafin yana wurin mu alawhil mahfuz to sai Allah ya musu tambaya
azala dhribu ankum dhikra safhan kuntum qauman musrifin
ita wannan aya ta samu kamar bayani biyu na daya abinda Allah yake cewa afanadribu ankum dhikra safhan wato i'radan shine ake nufi domin da larabci idan ka ce darabtu anhu da adrabtu anhu anhu ma'anan sa shine taraktuhu kaga kenan ba lalle bane sai ka ce taraktu zalika kana iya amfani da kalmar adrabtu anhu da larabci saboda kai dan Allah yake afanadribu ankum ina nufin afanatrukukum wannan haka yake Allah yana tambayar mutanen Makka yace kuna tsammanin zamu barku shine ake nufi da wato ankum zikra safhan wato bazamu saukar da wata tunatarwa gare ku ba saboda kai sai mu kauda kai dan aka ce safhan ana nufi iraba Allah yake kuna nufin za mu barku mu kauda kai gare ku ba mu saukar da wa'azi ba an kuntum qauman musrifin ɗayan biyu don ku masu barna ne idan aka ce don ku masu barna ne kaga ya kamata a saukar da gargadi ga mai barna ya kamata a saukar da gargadi ga mai barna tunda kuna barna ya za a yi ku tunanin ba za mu saukar da gargadi gare ku ba wannan fassara guda kenan sannan yana iya daukan fassara kuna tsammanin za mu kauda kai gare ku saboda ku masharranta ne muna tsoron ku duk wannan fassaran ta dace wato Allah yana cewa la yumkin an natrukakum biduni izahi ku mutanen makka ba zai yi mu bar ku ba gargadi ba na daya likaunikum qauman mujrimin saboda ku masu laifi ne saboda ku masu laifi ne tunda masu laifi ne ai ba yau aka fara ba me Allah ya ce
wa kamar zalla min nabiyin fil awwalin
Allah ya ce wa kamar salna min nabiyin annabi nawa muka aiko fil awwalina cikin mutanen farko kaga kenan ai tunda ku ma yanzu masu laifi ne Allah zai saukar muku da zai kawo muku annabi kamar yadda ya aika wa mutanen farko annabawa saboda sun yi laifi kuma wannan maganar in ka dube ta da kyau kam arsalna min nabiyyin annabi nawa muka aiko yana gwada maka cewa ma aksaral anbiya alladhina arsalahumullah annabawan da Allah ya aiko banda Allah babu wanda ya san yawansu wallahi babu kuma Allah bai taba bayyana yawansu ba ya kan ma ce ma annabi Muhammad wasu mun gaya maka wasu ba mu gaya maka ba don haka yasa duk inda kaga wani hadisi ake cewa ga yawan annabawa ga yawan manzanni wannan hadisin ƙarya ne Allah kadai ya san annabawan da ya saukar ga duniya amma me ke sa Allah ya aiko annabi saboda laifi sai ya ce ne
fa ahlakana
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
الله يشي باب وانا النبي دا يأيكو باب وانا النبي دا يسو غريسو هذا يشي وكم أرسلنا من نبي في الأولين من زني annabawa nawa muka aiko kaga sai yace arsalna min nabiyyin wannan yasa wasu malamai ke cewa da annabi da rasuli duk ma'ana guda ne saboda ai kaga yace wa kam arsalna min nabiyyin annabawa nawa muka aika to amma sai zama amsar da annabawan suke samu duk iri ɗaya ne wato halin dan adam iri ɗaya kuma ya tihim min nabiyin babu wani annabin da zai zo gare su illa kanu bihi yastahzi'un face suna izgilanci ga wannan annabi sai yace
fa'alakana أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
سوى ذاك يسا فسروري قد أبيت من قوة نياتات نفرق أفنضرب أنكم ذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين زام كود كي غريكم مسكر مكو دقر قئيبا بايا غتي وركوم تانيني ما سطرنا kaga ya nuna idan mutane suna barna suna bukatar mai gargadi mai wa'azi mai tunatar da su Allah fasara guda kenan na biyu kuna tsammanin zamu kauda kai gare ku mu saukar da wa'azi gare ku dan muna tsoron barnanku saboda idan mutum barnarsa tai yawa ya zama hatsabibi tsoron sa ake a gari idan mutum masharranci ne daga kowa yana gudun sa shine Allah yake ah to ku mutanen maka gani kuke zamu ji tsoronku saboda kun iya sharri to ga amsarta yace ai mun aiko manzanni da yawa a baya fa ahlakna ashadd minhum batashan mun hallaka waɗanda sun fi su tsananin ƙarfi kaga idan ku na makka kuna ganin kuna da ƙarfi saboda haka kun fi ƙarfin Allah ya muku wa'azi to waɗanda suka fi ku ƙarfi a zamanin farko mun hallaka su yace wa madha masalul awwalina ai misalin mutanen farko ya shude wato ba ma sai an sake gaya muku ba ga adawa ga samudawa ga mutanen annabi nu manyan mutane na farko Allah ya gama da su bare ku ne yanzu saboda haka misali ya riga ya gabata to sai yace wala in sa'altahum
wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ وَالْعَلِيمُ
wato Allah dake magana yake ga mutanen Makka shi ya saukar da Al-Qur'ani ga Annabi Muhammad shi kuma Al-Qur'ani din yana can a wurin Allah Allah ya riga rubuta shi a lauhin mahfuz tun kafin a saukar da shi to za ka yi tambaya to shin sun ma yarda akwai Allah to shine Allah yake baka amsa ai Larabawa sun yarda akwai Allah Larabawa tun kafin zuwan Annabi Muhammad Larabawa sun yarda akwai Allah shi yasa Allah yake musu bayani Al-Qur'ani daga wuri na ne kaga ai inda ba su yarda da shi ba zai fara ma bayyana kansa ne sun yarda akwai Allah shi yasa Allah yake wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa yahli jisman mai da ƙasa la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim za su ce maka mabuwayi masani shine wanda ya halicce su to kaga kenan wannan hujja ce take nuna maka Larabawa sun san Allah kuma sun san kuduran Allah da girman Allah kaga maimakon su ce khalaqahunna Allah sai suka bayyana siffofin Allah wanda ke nuna ƙarfinsa aka kawo al-azizu aka kawo al-alimu Allah mabuwayi idan Balarabe ya yarda Allah mabuwayi ne kaga ya yarda kenan ba abin da ya gagara Allah idan aka ce al-alimu Allah masani kaga Balarabe ya yarda kenan Allah masani ne tun kafin zuwan manzon Allah Balarabe ya yarda akwai Allah kuma Allah nan masani ne kuma Allah nan babu abin da ya gagare shi to wallahi ba ma nan kadai bane saboda inda kana duba in ka dubi ayoyin Al-Qur'ani zaka ga Allah ya faɗi wannan a gurare hudu ne sak yanda ya faɗe shi amma kowace aya zaka ga yadda Allah yake kawo ƙarshenta kaga anan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim to ka koma suratul ankabuti aya ta 65 wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa والقمر لا يقولن الله جلالك فأنا يؤفكون دا ذاك تنبيسو ويهل جسم ميد قسا ويهوري من رانا تكي فتو وكل باب فاش ويهوري من وطا wanda watan nan har yanzu dai bai bace ba. To da zaka tambaye Larabawa Allah yace la yaqulanna Allah za su ce Allah shine wanda ya halicce su, Allah shi ya halicci sammai da ƙasa da rana da wata. Kaga Larabawa sun yadda da Allah mahalicci ne. Sha Allah ki fa anna yu fa kuntu taya ake kawar da su daga gaskiya, saboda in mutun ya yadda akwai Allah ya yadda da siffofinsa, to ai abin da ya rage mar imanin ma kadan ne, abin da ya rage masa ma imanin kadan ne. Yanzu matsalar da ke faruwa da Turawa wato shine sun bar Christianity, sai suka fada hadarin da yafi muni akan na Christianity gaba ɗaya, ma ba su yadda akwai Allah ba. Saboda haka sun bar Kirista, don haka in ka tafi Turai za ka ga sai da coci ake ta yi, mutanen mu ana talancin ana saya, wato me za a jira? Saboda haka mutanen mu na mallaka amma su kuma ba babu ruwansu da addini. To waɗannan sun fi wahalan wa'azi akan Balarabe. Shi Balarabe ya yadda ma akwai Allah, shi yasa ka ji Allah yake cewa fa anna tu'fakun, tunda kun yadda ma akwai Allah ta yaya ma aka karkatar da ku. Don ka dawo suratul Luqman aya ta 25, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda kadai, ba a ce wa sakhara shamsa wal qamara kamar Luqman ba, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda, da zaka tambaye Larabawa waye halicci sammai da ƙasa, la yaqulunna Allahu, za su ce maka Allah ne. Sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad, to ka ce alhamdulillah, na yi ma Allah godiya tunda ma kun yarda akwai Allah, tunda kun yarda akwai Allah. Sai Allah ya ce bal aksaruhum la ya'lamuna, amma mafi yawansu ba su san waye Allah ba. Saboda kai sa wannan imanin nasu ba yi da amfani, ba zai kai su aljanna ba. Wai dan ka mutu kana yarda da cewa akwai Allah, wannan bai isa ba. Wannan bai isa ba, saboda duk kafirai sun yadda akwai Allah. Wuri na hudu shine suratul Zumar aya ta 38, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, da zaka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa, za su ce maka Allah. Sai Allah ya ce qul afara'aytum, to tunda kun yadda akwai Allah, ma tad'una min dunillahi, abubuwan da kuka koma kuna bauta ma kun bar Allah. To kaga an samu saukin hanyar ma wa'azi, tunda ka yadda akwai Allah kuma kana bautan wani, shine Allah ya ce to ka gaya musu yanzu wancan Allahn da kuka yadda akwai shi, in aradani Allahu bi burri, idan wannan Allahn ya kaddara cuta za ta same ni, hal hunna kashifatu durrihi, gumakan da kuke bauta mu a doron ƙasa din nan za su iya hana wannan cutan ta iso gare shi gare ni? Au aradani bi rahmatin, idan ko Allahn nan da kuka yadda da shi ya yi nufin rahama gare ni, alhunna mumsikatu rahmatin, shin waɗannan gumaka za su iya tsare wannan rahama su hana ta isa gare ni? Kaga wa'azin da annabi ya samu sai zamanto da sauki, shine sai annabi ya ce Allah ya ce ma annabi kul hasbi Allah, ka ce to ni Allahn nan da kuka yadda da shi ya ishe ni, ba sai na haɗa da wasu gumaka ba. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ga Allahn nan ne masu dogara za su dogara. Allah ka samu iya tawakkali. Sai ya ce gaba,
allazi ja'ala lakum al-arda mihadan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun,
allazi ja'ala lakum al-arda mahdan, Allahn dai wanda ya saukar da Al-Qur'ani shine wanda ya sanya muku ƙasa na tsatsiya. Idan aka ce mahdan makanan muhadda'an, wurin da an samar da nutsuwa, saboda ka yanzu kaga muna zaune ƙasar ba ta motsi ba ta girgiza. Kaga wasu ƙasashen duniya ana samun girgizar ƙasa, kaga mutum ya rasa ina zai sa kansa, amma Allah ya natsar da ƙasar ta zauna shiru. Duk abin da za ka yi kana walwala a kanta, ba haka kawai ba ne, Allah ne ya sa ƙasar za ta zauna lafiya. Waja'ala lakum fiha subulan, Allah ya sanya muku hanyoyi a doron ƙasa ɗin, la'allakum tahtadun, saboda me? Saboda ku samu shiriwa, ku samu gane inda kuka nufa. Don haka kowace hanya da garin da ta dosa da unguwan da ta nufa, wannan ma ni'ima ce mai girma ta Allah gare mu. Allah mun gode. sai ce wallazi nazzala minas samaa,
wallazi nazzala minas samaa ma'an bi qadarin fa ansharna bihi baladatan mayta kadhalika tukhraju.
Wallazi nazzala minas samaa ma'an, kuma Allah dai shine fa wanda yake saukar da ruwa daga sama, nazzala yana sassaukar da ruwa daga sama, kuma saukar da ruwan nan bi kadarin, gwargwado gwargwadon kima. Kaga Allah ya tashi saukar da ruwan sama, idan ya zubo shi kamar yadda ake cewa da bakin kwarya, to mutane halaka za su yi, amma sai Allah yana saukar da shi kwaya kwaya, kuma kwayan ruwan nan a kirge suke bi kadarin gwargwadon yanda ba zai cutar da mutane ba. Saboda haka Allah yana saukar da ruwan yanda ƙasa na tsotso, kuma bai wanke albarkan saman ƙasan ba, bai hallaka rayuka da suke doranta ba. Kaga kenan, wannan shi ake nufi da bi ƙadarin. Fa ansharna bihi baldatan maita, sai muka rayar da matacciya ƙasa da ruwan sama. Fa ansharna da fa ahyaina duk ma'anarsu guda ne, saboda annushur tashi ne daga mutuwa. Kazalika tukhrajuna, sai Allah ya ce to kamar yadda kuke gani, idan damuna ta sauko aka saukar da ruwa, tsiro na fita, kamar haka Allah zai fito da ku daga kaburbura a nan tashin kiyama. Sai ya ce
wallazi khalaqa azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun.
Wallazi khalaqa azwaja kullaha, Allah shi ya halicci ma'aura gaba daya. Wato duk abin da ka sani Allah ya yi shi biyu, akwai negative akwai positive, akwai dare akwai rana, akwai haske akwai duhu, akwai namiji akwai mace. Wannan shine al-azwaj kullaha, Allah shi yayi abubuwa biyu, banda Allah babu witri. Shi yasa yake cewa inna Allaha witrun, Allah shine kadai witri, babu baya wannan gefen baya wannan gefen. Amma duk abin da ka sani ma'aura ne, to Allah shi ya halicci dukkan ma'aura. Wato Allah lakum minal fulki, Allah shi ya sanya mana damar jiragen ruwa, wal an'ami da dabbobi, ma tarkabuna, wanda kuke hawa. Wannan ikon Allah ne. Saboda haka in kaga ka hau dabba ta yi tafiya da kai, Allah ne ya nufi, in banda haka ba za ka iya sarrafa wannan dabban ba. Haka nan jiragen ruwan da ake kerawa, duk wannan hikimar da ilimin daga Allah ne, saboda mu samu saukin rayuwa a doron ƙasa. Me Allah ya ce a gaba,
litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.
To Allah madaukaki shi ya sauke mana jiragen ruwa da dabbobi da muke hawa. Kaga ya ce al-fulku, jirage a ruwa suke, amma aka ce al-an'am, dabbobi fa a doron ƙasa ne. Saboda haka muna hawa jakuna, muna hawa raƙuma, muna hawa dawakai. To me ake so da mu? Ga abin da Allah yake so da mu, litastawu ala zuhurihi, ya zama kun daidaita akan bayan dabba ko akan bayan mota ko jirgi. Lokacin da ka hau ka zauna, ka tabbata ka daidaitu, ka tabbata akai babu tsuwa, babu tashin hankali, to summa tazkuru ni'mata rabbikum, sai ku tuna ni'mar da Allah ya muku. Idza stawaytum alai, a lokacin da kuka daidaita akan abin hawan, ku tuna ni'imar da Allah ya muku. Kaga kenan, duk sa'ilin da ka hau abin hawa, ana buƙatar ka tuna wannan ni'imar ta Allah. Duk sa'ilin da ka hau, ka tuna ni'imar Allah ce, don in ba dan Allah ne ya sauke maka ba, da baka samu saukin ba. To amma sai Allah ya kawo sauki, idan ka hau mota ka zauna kai wannan tunani, idan ka hau babur ka zauna, idan ka hau keke, idan ka hau jirgin sama ko na ƙasa ko na ruwa. Don abinda Allah ya faɗa kenan, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi, duk sa'ilin da kawo karka dauka idan kai keke ko mota idan kai addu'an sau dai an gama duk shiganka motar in ka zauna sai kai duk hawanka keken sai kai wannan tunani saboda me kai ma Allah godiya wa taqulu kuma ga abin da za ku ce subhanallazi sakhara lana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin mu ba masu daidaita da Allah bane ta wajen karfi idan aka ce muqrinin ana nufin mumasilina fi quwwa ba mu iya misalta karfin mu da na Allah ba ma iya misalta ilimin mu da na Allah saboda karka dauka iliminka shi ya baka wannan abin ko karfinka shine ma'anar wa ma kunna lahu muqrinin mu ba masu daidaita kawunan mu ne da Allah ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lallai mu masu komawa ne ga Allah mahaliccin komai da dewa to kaga kenan Allah zai tambaye mu saboda haka yasa duk sa'ilin da mutun ya hau abin hawa wallahi ya kamata waɗannan ayoyi mutuna su yana daga albarkan suratul zukhruf dan waɗannan ayoyin ba za ka same su a ko ina ba sai ana abin da yake karantar da mu gode ma ni'imar Allah akan abin hawa akwai hadisin Ali ibn Rabi'a al-Walibi Aliyu kuma malaminsa sayyiduna Ali saboda ka kowannen su sunan shi Ali amma shi ana kiransa Ali ibn Rabi'a al-Walibi to ya zama ya karbo wannan hadisi daga sayyiduna Ali ibn Abi Talib shi ma wannan hadisin mun karanta shi a darussa da yawa yace saboda yayin rayuwa da sayyiduna Ali Ali ibn Rabi'a al-Walibi yace akwai lokacin da aka kawo abin hawa ga sayyiduna Ali falamma wada'a rijlahu fi rikabi lokacin da sayyiduna Ali ya dora kafarsa a matakala lokacin da ya dora kafarsa a matakala sai yace bismillah kaga sayyiduna Ali yake koya mana sunnar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ashe lokacin da zaka hau mota ko zaka hau babur ko keke ba sai ka gano hawa ba ne yace falamma wada'a rijlahu fi rikabi lokacin da ya dora kafarsa a daidai wurin takawa a hau dabba sai yace bismillah wanda shi ake cewa at-tasmiya ka kira sunan Allah falamma stawa ala dhahri ad-dabbati bi sake cewa komi ba sai da ya gama zama akan dabban sai da ya gama zama akan dabban sai yace alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga yace alhamdulillah sau uku Allahu akbar sau uku kaga ka sauke nauyi na gode ma Allah ni'imar da ya baka na wannan dabba sannan kuma ka girmama Allah akan wannan taimako da yayi domin abinda Allah ya yi kai ba za ka iya yi ba shine ma'anar wa ma kunna lahu muqrinin mu ba ma masu daidaita kawunan mu ne da Allah ba to sai ya karanta waɗannan ayoyin kaga sai da ya gama zama akan dabba ya yi hamdala sau uku kabbara sau uku sai ya ɗauko subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun shikenan kaga iya abin da ya karanta subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to sai sayyidina Ali ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan ita ce kalman karshe wannan ita ce kalman karshe saboda haka zaka iya gane sunnar me matakin farko dora kafa akan abin hawa a ce bismillah na biyu fa shine alhamdulillah sau uku Allahu akbar sau uku na uku fa wannan aya subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun na karshe fa la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kace la ilaha illa anta babu abin da ke cancantar abota mu face kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni qad zalamtu nafsi na cuci kaina faghfir li dhunubi Allah ka gafarta min dhunubaina innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai iya gafarta dhunubai in ba kai ba. Yanzu misali a ce duk sa'ilin da zaka hau abin hawa sai kai wannan, wallahi ko wannan zikirin aka tara maka ladan sa a kiyama ba abin mamaki bane ya ishe ka shiga aljanna. Amma da yawa zaka ga muna hawa abin hawan a ina abin da Bahaushe ke cewa hawan kawara, saboda ka ba ruwanka ka hau zikiri za a yi wannan bai dame ka ba. Lokacin da sayyidina Ali gama wannan abin da zai gwada maka albarkan wannan addu'a summa mala ila ahadi shiqqaihi, bayan sayyidina Ali yana zaune kyam akan dabba yayi wannan zikirin, sai da ya gama sayyidina Ali sai ya karkata gefe guda, sai karkata kamar zai fadi, yana karkatawa sai kece da dariya sayyidina Ali. Sai na ce ya amiral mu'minin, ya shugaban mu'minai, kaga wannan ya auku lokacin sayyidina Ali yana halifa, lokacin yana shugaban musulman duniya. Yace to ka karantar da sunna gashi nan dalla dalla haka ce ma yudhiku ka me ya kawo dariya kuma a ƙarshe. Sai yace to barin gaya maka dariyar ma sunna ce. Inni kuntu ridfan nabi sallallahu annabi ya goye ni fa sana'a rasulullahi kama sana'atu, duk abin da kaga nayi naga annabi yayi shi. Sai da annabi ya gama sai na ga ya karkata gefe ya fashe da dariya. Fasa alta sai na ce ya rasulullah me ya kawo dariya, kama sa'alta ni kamar yanda kai ma yanzu ka tambaye. Sai manzon Allah ya ce to inna allaha Allah la ya'jabu ila al-abdi, Allah yana mamakin dan adam iza qala, idan har ya kai ga cewa la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Idan mutum yayi wannan zikirin, idan mutum yace la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, Allah yana mamakin sa, inji Annabi Muhammad. Sai manzo Allah yace, sai Allah yace abdi arafa, ashe bawana ya sani anna lahu rabban, yana da wani mahalicci yaghfiru wa yu'aqibu, wannan mahalicin yana iya gafarta laifi kuma yana iya yin ukuba. Allah ke tambaya yace ashe bawana ya sani, to kaga kenan Allah zai gafarta ma. Hadisin yana sahihul jami sigir hadisin 1821 yana silsilatu sahiha hadisi na 1653. Illa dai alqadi iyab alqadi abu ya'la alqadi abu ya'la ana ce mai Muhammad bin al-Husayn shekararsa 983 rabonsa da duniya. Akwai littafin da ake kira ibtalut ta'wilati, ibtalut ta'wilati li akhbari sifati, wanda yake haramtawa musulmi ya kama tawili game da siffar Allah. In ka dubi shafi na 245 yayi babu isbati sifati al-ajabi li rabbina, babu shakka ana siffanta Allah da mamaki. Amma karka manta koda an kira da sunan mamaki, Allah ya riga ya gaya mana laysa kamislihi shay'u, saboda ka ba abin da ke kama da Allah. Annabi dai ya kira abin mamaki, amma kai kanka ka sani mamaki ba irin na dan adam bane. Shi dan adam yana mamaki ga abin da bai san zai auku ba, in ya auku sai ya mamakin sa. To idan an ce Allah ya san komai kuma shi ya tsara komai kafin abin ma ya auku, kaga wancan mamakin da ake samu ga dan adam ba irin shi bane. Amma kuma dole ka bar kalmar a matsayin mamaki, domin haka manzon Allah ya faɗa, illa dai ba mu san yadda mamakin Allah tabaraka wa ta'ala yake ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب